A yayin da ake gudanar da azumin watan Ramadan, shugabannin jama'a na ci gaba da kira ga 'yan Najeriya da su zauna lafiya da juna.
To sunana Alhaji Dallami Hassan, magajin garin Akinya ne, Ibadan, cikin jihar Oyo State.
Menene muhimmancin zaman lafiya?
To alhamdulillah, zaman lafiya dai na farko dai babu abin da yafi shi dadi. Duk inda kaga ana zaune lafiya, to lafiya zaman lafiya ne kawo wannan. Duk inda aka ce ba zaman lafiya, to kai ma an ce ma ka je, to insha Allah ba za ka iya zuwa wurin ba saboda tashin hankali. Amma aka ce an samu zaman lafiya a ko'ina, to ko'ina za ka shiga ka je ka yi hulɗoɗinka ka dawo gidanka lafiya. Saboda haka muke roƙon Allah, Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan.
Menene kuma alfanu na zaman lafiya?
To amfanin zaman lafiya, yau duk inda ka je aka ce yau ba zaman lafiya a wannan wuri, to kai kanka hankalinka bai kwanciya. Saboda haka ƴan uwanka, jama'anka gaba ɗaya, yau in ba zaman lafiya, to babu wani abin da zaka fahimta a wannan lokaci.
Kowane kira zaka yi ma masu tada hankali ba su son a zauna lafiya a ƙasa?
To na farko tukuna ina kira jama'a masu tada zaune tsaye, saboda haka yau su gane cewa ba a duniyar Allah nan ba abin da yafi zaman lafiya daɗi da kwanciyar hankali. Saboda haka ina ƙara jan kunnen jama'a gaba ɗaya na Najeriya da na arewa da na kudu gaba ɗaya, inda jama'a suke, kowa da kowa ya zauna lafiya. Haka muke fata gore da Ubangiji. Na biyu, ina ƙara godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki ga kuma da Allah ya bamu tsayayyen uba mai daraja Dr. Malam Alhaji Haruna Mai Yasin, Sarkin Sassan Ibadan. Allah ya ƙara tsawanta mishi rai. Gaskiya duk lokacin da muka je ziyartarsa yana horon mu akan a zauna lafiya, a zauna lafiya. Mu ma idan muka dawo muna horon jama'a mu a zauna lafiya da kwanciyar hankali.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.